جلاله العظيم.
باب ما جاء
حدثنا سعد بن سعيد حدثني محمد بن ابراهيم عن قيس بن عمرو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاه الصبح ركعتين.
تو قيس بن عمرو يتي مايكين الله صلى الله عليه وسلم ياغا وني متين ينا صلى بعد صلاه الصبح ينا صلاه ركعتين ركعه بيو.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم
تو سي من الله صلى الله عليه وسلم يتي دشي
صلاه الصبح مرتين
صلى الصبح اكي حغدا بيو bayan min idan kuma ka tashi ka kawo wata kuma
fa qala lahu ar-rajul
to wannan mutum sai yace da shi
ni lam akun sallaitu rak'atayn latayn qabla huma
fa sallaituhuma ai ban zamo na sallaci rak'o'i biyu da suke gabanin su bane rak'atayn al-fajr ne ban yi ba shine yanzu na sallace su
qala fa sakata annabi sallallahu alaihi wasallam kai
yace ma'aiki Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawaita kaga yana daga cikin babin takarira tu kenan qararrawa manzo Allah abinda manzo Allah ya gani ya kawaita akai shi ma ya shiga cikin babin sunnarsa shi yasa ita sallah ta nafila bayan sallar subahi da bayan sallar al'asr saboda yawan ikhtilafi da aka samu a kansu a cikin ruwayoyi sahihai na tabbatarwa da na korewa musamman a wajen tabbatarwa wajen shi anan aiki a wajen nan na Aisha da na Ummu Salama inda suke wannan da ce ai da wuya manzo Allah ya shigo bayan la'asar sallar raka'a bayan kuma an san wancan abin nan din cewar babu sallah bayan sallar la'asar har sai rana ta fadi babu sallah bayan sallar asuba har sai rana ta hudu ta daga ko ba haka ba to saboda haka saboda ikhtilafin ruwayoyi a cikin wannan shi yasa gayar ta mu kanmu a cikin mazhaba nafila bayan sallar asuba makruhi ne da bayan la'asar karushi amma idan rana ta soma kullo kai za ta hudo to kuta kuta sallar ta haramta duk sallar da aka baka anan talakali kake yi da ake cewa salatu bulu'i ne ko anene wannan sallar shedanu ce ba a yin ta haramun ce Allah baya son sallar anan in dai ba ta farilla da tema fauti ba yawa haka wajen faduwar rana shi ma haramun ne shi yasa malamai suke ganin abin da yasa aka hana yin sallah bayan sallar asuba wato saddu zari'a ne dan ka a kusanci wajejen lokacin hudowar rana da sallar shi za su ga ce bayan sallar asuba ma a bashi kawai an fahimta amma ba wai hakikatin hanin ya shafi yin sallah bayan sallar asuba bane an fahimci wannan yawa ba kuma hanin ya shafi yin sallah bayan sallar asuba a'a abinda ake gudu lokacin hudowar rana da lokacin faduwar ta saboda haka wanda ya raka ajiyar fajr bayan sallar asuba an yi dadda sallar asuba ya tashi raka yayi daidai to adazana
Ibrahim wa Yaqub ibn
Mutawakkil kuma Umayd ibn Kasim qala
adazana Marwan ibn Muawiyah ta yanzu da bin Kaisana an Abi Hazim an Abi Hurairah
to Abu Hazim ibn Dinar ne yace Abu Hurairah ya faɗa mana a cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rantsa gaban rak'o'i biyu na al-fajr wato ya rama su bayan rana ta hudu to wannan ai hadda sallar asuba domin magana ce ta fito dawowa daga yankin Haibara dan fahimta yau wa hadda sallar asuba aka rama gabaki ne bayan hudowar rana to babin raka'o'i hudu na kamun azhur
hadathana bakar ibn abi shaybah hadathana jarirun an qabusa
ana bi gala
annabi ila aishata
to babana ya aiki wurin sayyida aisha
ayi salatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kana ahabba ilayhi
ayi wajiba alaiha wacce ce daga sallolin ma'aiki yafi san dawama akan ta kala tace
kana yusalli arba'an
qabla yana sallatin raka'a hudu gaban azhar yana tsawaita tsayuwa a cikin su wa'annan rak'o'i hudu na kamun azhar din nan yana kyautata ruku'u da sujada a cikin su
hadathana ali ibn muhammadin
wannan a cikin gida kenan
na
bayyana to kamun ya fito masallaci to hadathana wakilun to
hadathana wakilun
ubayda bin mu'attib bin dabbi
al-ibrahim al-sa'ib bin
min jabin an qaza'ata karfa'in
an abi ayyuba annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qabla zuhur arba'an
cewa abu ayyub al-ansari yace makin Allah yana sallatar wato raka'a hudu kamin azhar
ya zalatin shamsu
daga zarar rana ta gushe yake darwa saboda tsawaitawar sai wannan dogon nafilar da yake yi baya rabe tsakanin su da sallama hudin yake zarcewa ga baki daya
wakala
yace
inna abwa bas samai tuqawi zalati shamsu
kofofin sama ana bubbude su idan wato rana ta gushe kofo inda zuwa ga Allah ke da baraka ta'ala to babu munfatatul arba'a qabla zuhuri babu wanda raka hudin gaban azhar tai masa fauti haddathana
muhammad ibn yahya
wa zaid ibn ahzama
muhammad ibn muhammad ibn qalu haddathana musa ibn daud al-kufi
haddathana
ibn rabi'a
an shubata an khalid al-hazai
abdullah ibn shakik
al-ayyid kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'aikin allah ya kazance idan raka hudin na gaban azhar tai masa fauti
laha ba'da raka'atayn
ba'da zuhuri ba sai sallace su bayan raka abin da yake na bayan sallar azhar sai kuma ya kawo wa'ancin hudin da bai yi ba kamar azhar to wannan duka hadisi koda akwai wani mangano a makali a cikin isnadan su duka hadisi ne wa'anda suke zuwa da fada'ilul a'mali ayyuka na nafilfulu masu kyau na alheri wanda suke sanannu a shari'a to wannan babu illa na ga maka salafu suna yin aiki da su ko mutaakhiruna ma suna yin aiki da su a cikin irin wannan babu da ba na ahkamu ba
kaga Abu Abdullahi
yace
lam yahdathi illa Qaisun an shubata
ga babu duk cikin dogagaribi ne kenan tare da Qasita shubata din nan duk cikin almajiran sa ba wanda ya karba hadisin da gare shi wannan sai Qaisu din nan bin Rabi'i din nan babu wanda raka'o'i biyun azhar bayan azhar raka'a biyun nafila na bayan azhar suka yi masa fauti haddathana
Abu Bakar ibn Abi Shaybah haddathana Abdullah ibn Idris
an Yazid ibn Abi
Yazid an Abdullah ibn Harith qala
arsala Muawiyah ila ummi
Salamah
Muawiya ya aiki wa na ummi Salamah
dan talatu ma ar-rasuli
na tafi tare da jakadan Muawiya
fasala ummi
Salamah ya tambaye na ummi Salamah tace
inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam
to ma'aikin Allah sallallahu alaihi sallama
yana ma huwa yatawaddahu fi baytil zuhuri
ga maka yana cikin yin alwala yana cikin alwala domin sallar azhar a gidana
wa kana kadiba asaiyan
ya aika kuwa da wani ma'aikacin sa na zakka
wa kasura inda wal muhajirun
da muhajirai sun yawaita a gurin sa
wa kada ahamma hu sha'anuhum
to kuma sha'anin su ya dame shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam lamarin sa yana gaban su yana gaban su sallallahu alaihi wasallam izdribal babu sai ya kunkusa kofa
fakaraje ilayhi
sai ya fita gare shi
sallar zuhura
ya sallaci a zuhur
kuma jalasa
ya kace ma jaji to sai ya hadi yana rarraba abinda wato wannan sa'i na sa mai karbo zakka yana rarraba muhajirai tace
ya zalka zalika
bai gushe ba a hakan nan hattal asri
hattal
asri ta shigo an bayyana har la'asar ta shigo saboda haka bayan ya idar da sallar kamin yayin nafila ya tafi kan wancan aikin na rarraba abin nan wato shi idan abin mutane zo hannunka kada mutum ya dinga jinkiri wajen isa musu da abin ballantana kudi wanda duk numfashi cikin bukatar su aiki kai ko alheri zaka mutum yi gaggawa kai masa ballantana kuma abin da yake nasa yi gaggawa ka miƙa masa inda ka yazo hannunka kaka ce bari Allah ya tashi mu lafiya ai ba komai kai ne ba komai din a gurinka shi da komai a gurinsa ko kuwa in suka zo ko cikin dare ne tashi kaje ka buga murkufa ka danka musu kwana a hannunsa ga Allah yake so ka gani ma'aiki sallallahu alaihi wasallama baya Allah indai abu ne da za a rabar Allah Allah yake isar isar sai ya ji nafilan amma ka tsora ka ji sai kai nafilan sannan zaka biyo mutane ga babban
an taɓa wani haƙƙi na wallahi wani
to
wallahi tsaya da yawa ku
ta
ce wai in an ji wani
inna lillahi wa to kaga irin wannan ko dama abu yana daga cikin abin da ake gudu nafsu za ta iya shigo maka sai ta kawo wasu abubuwa ta dinga duk sai ta rikita harta karshen ta da waya ka iya miƙa daga sun zo miƙa bukata ba yankewa za ta yi ba to Allah ta rufa mana sallallahu alaihi wasallam to
lam yazal kadhalika hatta al-asr
bai gushe ba yana rabon wannan dukiya har ta asar.
Sallallahu
alaihi wasallam da aka yi sallallahu alaihi wasallam Allah ya shigo gidana ya sallaci raka'a biyu.
Kuma kala.
Sannan ya ce.
Shagalani amaru sa'i an usalli huma.
Lamarin ma'aikaci na zakka shi ya shagaltar da ni ban sallace su ba ba'ada zuhuri bayan sallar azhar sai na sallace su bayan la'asar. Wannan ku sallar manzal nafilan nan bayan la'asar wannan hadisi ne ingantacce tabbatacce hakan nan mun karanta shi a gurare da yawa ko shi yasa nan aka fahimciwar hanin da ya yi na bayan sallah bayan la'asar hatta ta guruba shamsu ba hani ne na haramci ba. Yauwa abinda ake gudu rabar wato gurubu shamsi saboda haka mutum ya abin nan zai iya yi. To
babun ba ja fi man salla qabl zuhri arba'an
wa ba'da babun wanda ya sallaci hudu gaban azhar hudu bayan azhar
sai na bakar bin abi shay ba ta
da zana
na haruna da zana Muhammad bin Abdullah shaytiyu ana bi an ambata da bin abi sufyan an ummi abi ba ta annabi sallallahu alaihi wasallam
daga annabi sallallahu alaihi wasallam kala
man salla qabl zuhri
wanda bi ya sallaci raka'a hudu gaban azhar hudu bayan ta Allah zai tsare shi ga barin wuta kaga wannan babban shagali ne kuwa
babu ma ja shi ma yi tsaro yana ta dawo bin nahari
babin abin da yazo cikin wato fi ma yi tsabu cikin abin da aka so shi yasa zaka dinga duba irin waɗannan abubuwan da zaka gani yanzu cewa kai raka'a hudu gaban azhar raka'a hudu gaban azhar Allah zai tsare shi ga barin wuta su kuma sallolin na farilla sai aka ce ka fara ne na abin da yake tsakanin su wannan da wanke wannan da shi kuma wannan tsari suna ga suna fula ne tsari sai to kuma yake ce na fula tafi farilla yawa wala tatzi maziyatan afdaliyatan fa yujadu fil mafduli khairu maziyati sai a san fiye daraja cikin abin da yake amfi shi abu kaza sai ya fi abu kaza lada amma wannan wanda aka fula dan shi kuma ya fi wannan daraja da kima da matsayi ba ma za su haɗu ba amma ladan wannan kuma ya fi yawa shi kuma darajar wannan kuma tafi girma duk ana samun haka a cikin shari'a a dinga kula sosai babu ma ja'a fi ma yastahabu min at-tadawwu bin nahari babu abin da yake cikin abin da aka so na nafil fulu da rana
al-dazala ibn muhammad yan al-dazala wa ki al-dazala sufyan wa abi wa isra'il wa abi sahab ana ibn qurata sanuni
to kaga su uku kenan dukkan su daga abu isha ga shine su bai iya al-azim bin damrata sanuni
قالت أن عليا أن تقوي رسول الله صلى الله عليه وسلم من نهاري
من تنبي سيدنا علي قام جنافل رمائكين الله درانا فقال ليتي
لكم لا تجدونه
أي بذلك إيابا مكشي بعمل أباري دشي سيما ركي أبن دامي إيادا ما إذا أمرتكم بشيء فاتي منهم السلاسة قياما ندي مكام مدن إن شاء أبن دامي إياه تشكي
قالا
to sayyidina ali
ya ce Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama
to mai kin Allah ya kasance idan ya sallaci su bai yana yin jinkiri
sai za ka hanace shamsu min hauna
har sai rana ta zama waje jannan
yani min kibalil mashriq
daga wajen gabas ta hudu
kidali hamin salatul asr min hauna
yawa gurgudan yanda take daga sallar la'asar zuwa faduwar ta amfayinta to kuma yanzu ta daga fitowar ta zuwa inda take yana daidai da kamar lokacin sallar asar zuwa faduwar ta wato ta daga kenan
yani ni kibalin magharibi
yana nufin faduwar ta wajen yamma sai ya dashi sai ya sallaci raka'a biyu sannan sai ya dakata har sai rana ta gamo a wannan jihar
yani ni kibalin
magharibi yana nufin wajen gabas din da yi wato gurgudanta a sallar azhar min hauna daga nan kenan
sama fa sallar arba'a
to manzo Allah sai ya tashi sallaci raka'a huɗu wato tana dab da istiwa'i kenan ka gani to sai to dan in tayi azhar kuma kaga ta dan karkata daga istiwa'i kenan
wa arba'an qabla zuhri idza zalat ash-shams
sannan kuma dan rana ta gushe kuma ya sallaci arba'an qabla zuhri sai ya sallaci raka'a huɗu kamin azhar
wa raka'ataini ba'daha
sannan kuma ya sallaci raka'a biyu bayan ta
wa arba'an qabla al-asr
sai kuma ya sallaci huɗu gaban al-asr
baina kulli raka'ataini bi taslimi
yana rabe tsakanin duk raka'a biyu da sallama
alil mala'ikati al-muqarrabin
wa nabiyina shine da tahiyya dai kenan shine sallama din bi taslimi alil mala'ikati al-muqarrabin wa nabiyina
wa man tabi'ahum min al-muslimina al-mu'minina
da wanda suka bi su ala ibadillahi salihin kenan min al-muslimina wal-mu'minina
ala abiyun
to sayyidina ali yace wannan ya zama raka'a
16
kenan
da Rasulullahi
nafila manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da rana
wakalla man yadawmi alaiha
ya karanta da umar akan ta nan aikin yake dan aikin yake kullun kullum haka to nan aikin yake dan bayin dai
malam wakilu
to malam wakilu yace ibn al-jarrahi babana ya kara shi ne jarrahu yace
ibn abi sabit
yace habibun abi sabitin
ya aba ishaqa
wato shi habibun abi sabitin kai marwaci yace ya aba ishaqa
ma wahibu annabi bi hadith hada
mil amzilika hada zahaba yace wallahi wannan hadisin naka ba zan iya siyar da shi da cikin masallacin nan naka na dinari wannan hadisin naka ya fi min cikin masallacin nan naka na kudi a cika min shi da kudi to kai littafin ibn majah ma ga baki da yanda yan cika ma nan da dinari malam
na ai
na ba gashi nan ba muna sai da mujalladai da san mace da sara sun amatsu to ka gani suna wannan kuma shi ne darajarsu sun fi mu sanin girman addini shi kuma ubangiji abin da yake so alfarma ka ga girman lamarin duk ya fi kai so na abubuwa ganin girman lamarin to ya fi yin abin ka gani mutanen
alhamdulillah
nan
ne da
bi ce da wani to ka gani sai da bai yi kasuwa da su Allah gafarta mana
Allahumma